بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. باب نأكو أتكين شمائل المحمدية نا الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. نتي باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ديزو بياني تكين يا غاشم النبي صلى الله عليه وسلم يكي. وفيه سمانية حديث تكين شاكو حديثة قد تقص. Na harko haddasana Ali ibn Hujr inja al-Imam yace Ali ibn Hujr ya ba mu labari akhbarana Isma'il ibn Ibrahim an Humayd an Anas ibn Malik qala yake cewa kana sha'ru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila nisfi uzunai gashin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance zuwa ga rabin kunnuwan shi kenan in ya sabko shi daga nan ya yi kasa bakin rabin kunnan shi ya tsaya ne na gaba hadisi zai ga Aisha Allah ya rada take cewa kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid na kasance ina wanka da ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a makayi guda wa kana lahu sha'run fawqa al-jumma ya kasance yana da gashi sama da jumma wa duna al-wafara kuma bai kai wafara ba al-jumma shine wanda gashi wanda bai sabko kasa ba sosai al-wafara kuma wanda ya cika sosai har ya sabko kasa to na Annabi sallallahu alaihi wasallam tsakatsakiya ne bai ya dara wancan kuma bai kai ba wannan da alwafara'i cikakken gashi na gaba daga Bara'u ibn Azib yake cewa da sanadin al-Imam Tirmidhi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance tsaka-tsakiya ne wajen tsawo shi ba dogo shi ba gajere ba ba'ida ma bainal manki baini ka hada shi ka hada sana da fadi tana da fadi wa kana jummatuhu tadrubu shamatu uzunai ya kasance gashin shi da yake saukowa yana tubugon wannan kunnan shi tsakiyar kunnan shi dabar kunnan shi hadisi na gaba wannan suffa ce ta gashin Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Qatada yace qultu li Anas nace ma Anas kaifa kana sha'ru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaya gashin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yace lam yakun bil ja'd ba tumarmarre bane wala bi sabd kuma ba tumarmarre sosai ba irin wanda ya tumarmure hay yana kamar ya kamar an darme shi kane bulgu sharu sha mata uzune gashin shi ya kasance yana kawowa dabra da kunnuwan shi kamar daidai tsakiya can da ya hada hadisi na gaba daga ummu hani binta abi talib kala take cewa qadima rasulullah sallallahu alaihi wasallam makkata annabi sallallahu alaihi wasallam ya gabato makka walahu arba'u gada'ir yana da zankaye guda hudu zanko guda hudu zanko kamar yadda diyan bugaje suke hadisi na gaba daga Anas anna sha'ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cewa gashin Annabi sallallahu alaihi wasallam kana ila an safi uzuna ya kasance zuwa ga rabin kunnuwan shi in ya sabko yana kawo rabin kunnuwan shi hadisi na gaba anna daga Anas ibn Abbas radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusdilu sha'arahu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sabko da gashin shi kasa wa kana al-mushrikuuna yafriquna ru'usahum mushrikai sun kasance suna rabe kawunan su gashin su ma'ana su rabe shi nan wani yayin nan wajen wani yayin nan wajen wa kana ahlul kitab yusdiluna ru'usahum ahlul kitab sun kasance suna sabko da gashin kansu su kuma wa kana yuhibbu muwafaqatu ahlul kitab annabi ya kasance yana son dacewa da ahlul kitab fi malami umar fihi bi shay cikin abin da ba umarce shi da komai ba summa faraka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'asa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake raba gashin kansa bayan haka hadisi na gaba daga Ibrahim ibn Nafi al-Makki an ibn Abi Najih an Mujahid an Ummu Hani kala take cewa ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za da fa'iran arba'a ma abucin kitso ne guda hudu ma'ana ba wai an kitsa su ba an game an tattare su an zubo daga nan an tattare an zubo daga can guri a matsayin gashin da ya kai gashin da yake sabko babu ne ga babu ma ja'a fi tarajjuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi 5 ahadith cikin sarce kai na Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin shi akwai hadisai guda biyar tunda an ga gashin ga yadda yake wajen tsawo ne abin da ya gabata nan kuma wace mu'amala yake da gashin shi haka yake barin shi furtaca ba gyara ba abin nan shine zai bayyana an Hisham ibn Urwa ana abihi ana Aisha radiyallahu anha kala take cewa kuntu urajjilu ra'sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana ha'id na kasance ina sarce gashin Annabi sallallahu alaihi wasallam ina mai haila kunga a cikin umratul ahkam yanzu mun ga cewa shi yana daga cikin masallaci ne ita tana daga cikin dakinta na gaba daga Anas ibn Malik yake cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukusiru dahana ra'sihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawaita shahi kan gashin kan shi da mai yana yawan sa mishi mai wa tasrihi lihatihi dan shi da kanshi ya hada a cikin wani hadisin cewa man kana lahu sha'run falyukrim duk wanda ya kasance yana da gashi to ya riga karamta shi ya riga mutunta shi ba ya bar shi ba hurcaca ba kyan gani wa tasrihi lihatihi da kuma sarce gashin gemun shi wayi kusirul kina kuma yana yawaita malallibi yana yawaita malallibi alkina shine hirqatu da ala ra'sihi na isti'malud duhun wani kyalle ne wanda ake aza shi a bisa kai lokacin da ake saman kai hatta ka anna ash'asa an abihi hatta ka anna ta an sallake ni abu yawa hatta ka anna saubahu sauba zayyat kama ka ce tuha shi tuha ce ta mai mai yadda tsawaita yake yawaita sama gashin kanshi mai na gaba an Aisha radiyallahu anha kala take cewa in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hibbu tayammun eh wannan in kawo za'ida ce wajen fassara kawo kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hibbu tayammun an kawo ta ne saboda ta ba malakin can dadin hada at-tayammun yana san damun ta fi duhurihi wajen tsarkin shi zata dahara in zai tsarki wa fi tarajjulihi zata rajjal haka nan cikin sarce kanshi in zai sarce kai wa fi intialihi idan ta ala haka nan wajen sa ta kalmun shi idan zai sa yana fara sawa da dama kamar yadda ya faɗa cikin umarni idan ta ala ahdukum falyab da bil yamin wa idan za falyab da bil shimal an al-hasan al-basri abdullah ibn mughaffar qala yake cewa na rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarjulu illa gibban ko illa gibban aw darwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana gami da sarce gashin kai illa gibban sai wan shekari kenan ya zama in yau akai gobe ka ai in yau akai kan kai zama kuma ya zama kullun namiji koma kaman mace kullun ya kuma kula da gyaran jikin kula da tsafta ya wuce iyaka ya mera shi dan Dawud na gaba al-Hasan ibn Arfa yace cewa da Sana Abdul Salam ibn Harb an Yazid ibn Abi Khalid an Abi al-Ala al-Awadi an Humayd ibn Abdul Rahman an rajul min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatarajjalu gibban annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sace gashin kanshi da hashi yana gibban in yayi yau yayi sai gobe in yayi yau ba kullun ba ni ba bakin nan ya yi
kitso ne da ado ba a yi a sashi na kananan kitso a sa a samu ga